wasu mazauna yankunan da matsalar rashin tsaro ke addaba sun ce har yanzu lamarin bai sauya ba domin ko da yaushe ba su samu yin bacci da idanu biyu rufe. Yankunan karamar hukumar mulkin Gwaranyo na daga cikin wuraren da lamarin ya tikamari kwanan nan a jihar Sokoto domin kusan kullun sai an samu rahoton kai hari a yankin. Ko a ƙarshen makon da ya gabata an samu rahoton kai hari a garin Takakume inda bayanai suka nuna cewa an kashe mutane 6 aka yi garkuwa da wasu mutum 15. Bashir Altino Goyawa shugaban rundunar adalci a Najeriya na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a Najeriya.
Waɗanda hare-hare wanda aka kai satin sama a Kojiyo da ainihin mabiyin kwana guda bayan harin Kojiyo shine hari na Chacho da wannan gari kuma wannan hari kuma wanda aka kai Kwakwazo jiya duka waɗannan ƴan bindiga ne waɗanda suka yi kakagida gabacin Isa da Sabon Birni waɗanda ainihin ke kara kai na waɗanda adda dabobi sun yi 50 gabacin Isa da Sabon Birni. Duka al'amuran da ke faruwa yankin na gabacin Sokoto babu wani bako al'amari kuma babu wani ɗan gabacin Sokoto wanda bai san da haka ba. Mun sha waɗi mun sha nanatawa.
Ko jiya Lahadi an waye gari da kai hari a garin Kwakwazo duk a ƙaramar hukumar mulki ta Gwaranyo da ke gabacin Sokoto na kuma zantar da Dangaladima Kwakwazo Nasiru Galadima akan wannan harin da aka kai a yankin nasu.
Irin sha biyu sauran haka mutane na zazzauni kawai sun karɓi ɓarayi da yawa sun shigo cikin gari. To lokacin da suka shigo cikin gari suka na harbi-harbi mutane suka tarwaɗe kowa ɗan ɓoye a gari shi ne suka tattara dai waɗanda suka tattara gida-gida suna biya gidajen da kila dama sun targetin ɗin gidajen ne ko ya ba mu sani ba shi ne suka bi gida-gida suna kamo mutane inda suka kamo kusan mutum dai bai kai 16 mutum 16. To akwai wani da cikin mutane da suka kama ya nemi ya keri ya taka katanga shi suka halbe shi sai da hanjin suka fito waje. Yanzu haka yana asibiti kwanci.
To bayan sun tafi da su sun kira waya daga baya?
A gaskiya har yanzu ba su kira kowa ba tukun.
Ok, amma dai kira jami'an tsaro sun samu labarin abin da ya faru a wurin.
Jami'an tsaro sun samu labarin amma dai ba wani rashin sosai.
Duba da yadda 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a yankunan gabacin Sokoto ya sa masu bibiyar lamarin tsaro ke ganin cewa kamar akwai bakin barayi da ke shiga yankin waɗanda ke addabar jama'a kamar yadda Bashir Altino Goyawa ke cewa.
Tabbas bakin 'yan bindiga kullum ana samun su. Shekaran jiya da aka yi wannan faɗa da zubi 'yan bindiga waɗanda suka biyo ainihin ta dutse suka biyo ta ainihin kuryar dambo suka yi ainihin fakai suka yi tsaika ɗan manawa ɗan gwandi suka yi kamarawa ɗan bokkolo kanan dalatoji shi ya tare su suna nan sun yi sansani tsakanin 'yan hoko da tarke hili.
Na yi kokarin yin tabbakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya shirya min cewa baya gari ku yau ne ya dawo aiki. Duba da yadda gwamnatin Sokoto ke cewa tana ɗaukar matakai na shawo kan matsalar rashin tsaro na tuntuɓi mataimaki na musamman ga gwamna akan lamuran tsaro Kanal Abdul A. Usman mai ritaya sai dai bai ɗauki dukkan kiran da na yi masa ba. Amma a wata ganawa da na yi da shi kwanan nan ya ce suna kan kokari na kafa rundunar tsaro da za su yi aiki da jami'anta wajen samar da zaman lafiya a faɗin jihar Sokoto. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da gurgunta arewacin Najeriya duk da yake mahukunta suna kallon yadda matsalar ke faɗaɗa sai dai sun fake akan cewa suna ɗaukar matakai kuma wasu lokuta suna cewa suna samun galaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.